Gwamnatin jihar Yobe ta nemi afuwan iyayen ɗaliban nan da aka sace a ranar Litinin da matan makarantar nan da ke garin Dabci a jihar Yobe, wanda har zuwa wannan lokaci babu wanda ya san adadin waɗannan ɗalibai. Ya ke san cewa yan ƙungiyar Boko Haram ɗin sun yi awon gaba da su. A ranar Laraba ne da ya mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin yaɗa labarai, wato Alhaji Abdullahi Bego, ya fidda wata sanarwa wanda ya shaida al'ummar jihar cewa rundunar sojan ƙasar ta samu nasarar kubuto da waɗannan ɗalibai da yan ƙungiyar Boko Haram ɗin suka sace a ranar Litinin inda ta gabata. Wanda daga bisani ya nemi abubuwan al'ummar jihar da ma iyayen yaran da aka ba su wannan sanarwa, bisa hujjar cewa bayanan da suka samu kenan da farko, amma kuma suka fahimci cewa wannan batu ba gaskiya ba ne. Da haka suka ga ya dace su fito don neman abubuwan al'ummar jihar Yobe game da wancan bayanan da suka bayar tun farko. Wannan lamari ya jefa mutane cikin rudani na ganin cewa ba shi ne karo na farko wanda ake samun irin wannan matsala, musamman na ba da bayanai. Wanda kun lokacin da aka sace ɗan matan makarantar nan na garin Chibok an samu irin wannan rudani tsakanin hukumomin tsaro da iyayen yaran, yayin da hukumomin tsaro a wancan lokacin suka ba da sanarwar cewa sun kwato da dukkanin ɗaliban da aka sace, wanda kuma daga baya suka karanta kansu da kansu. Wannan batu dai da ya zama tamkar almara ya sake jefa al'ummar wannan jiha cikin wani hali, ganin cewa ta ministan ma'aikatar yaɗa labarai na Najeriya Alhaji Layi Muhammad tare da karamar ministan harkokin waje wato Hajiya Khadija Abubakar Abba Ibrahim sun ziyarci wannan makarantar bisa umarnin da shugaban ƙasa ya ba su. Sai dai ministan yaɗa labaran ya shaida manema labarai cewa har yanzu ne suna kokarin bincika adadin ɗaliban da aka sace ne, amma yanzu ba za su ce ga adadin ɗaliban ba.
What we can say clearly now is that they have not been able to establish how many people are abducted. What we know for a fact now is that we cannot account for some students. But since 2 days ago, students are also reporting back to school.
Yace abinda zamu ce anan a zahirance shine ba zamu iya fadin tabbatar da cewa ga adadin yawan ɗaliban da aka sace ba. Abinda muka sani a gaskiya anan shine ba zamu iya bayyana adadin wasu ɗaliban ba, amma tun kwanaki biyu da suka gabata wasu ɗaliban suna dawowa da kansu. Muna da bayanan cewa wasu daga cikin su suna buga waya daga inda suke samun mafaka, amma idan alamura suka daidaita zamu yi kokarin gaya muku abinda ake ciki. Ku yi hakuri kuma mu ƴan kwanaki biyu zamu faɗa muku duk abinda ake ciki.
Cannot say this is the number of students that are left. Give us a few more days, please.
Na kuma samu zan tare da wasu iyayen da aka sace ƴaƴan nasu, inda na tambaye su ko ya suke ci game da irin wannan kwangwabakan baya da gwamnatin ke yi game da batun ƴaƴan nasu. Ga ta abin da wasu suke cewa.
Ya sunan naka?
Amina Mine Goro.
Kai ga ya cikin waɗannan
wanda akwai ina da yarinya.
Shekaru da zai kai nawa?
25.
Tana aji nawa?
Tana year 3.
Yanzu an gano ta ne ko kuma har ba gano ta?
Ah, ba gano ta ba yanzu.
To ya kake ji game da wannan lamari? Ganin cewa da farko an ce to waɗannan mata, kuma yanzu an za an ce ba ma da bisu ba.
So sai sun faɗa ka. Mu yanzu ba wani hali dai kawai dai ga mun shiga hidi alhamdulillah. Sai dai mu ta zo ubangiji Allah ya bayyana mana su.
Ya kuke ji game da cewa gwamnati ta bar nasar kuma gwamnati ta jinye.
Shi ne ta je duk ita sai akwai siyasa ne kawai a cikin.
Wani siyasa.
To siyasa din sun ce sun samu kuma sun gaya mana daga baya kuma mun zo shi da kansa ya ce mu zo mu karbi yan matan da muka zo kuma ya nuna mana babu.
Shi wa kenan
shi gwamna.
Jiya da dare an ce an samu yaran nan a gaidan. Za a kawo mana su yau. Daga karshe gwamnati ta zo ta karyata wannan abin akan cewa ba a samu kowa ba. To wannan abin da me yayi kama?
To shi abin da ta kuyi bore?
A'a, ba bore bane. Duk wanda ka same shi yana cikin wuta, ka kunna masa wuta a yana rana, ka kunna masa wuta a gaban sa. Kaga zai ji zafi ai. Maimakon su yi cooling station na mutane, a'a muna bincike. Wannan abin da ake gaya muku ba haka bane. Sai suka ce kwata kwata ma babu labarin an dauki yaran nan. Kaga wannan abin da me yayi kama? Abin da muna jin kukan su an fita da su. Wa'ansu sun kwace a cikin su sun gudu. Gwamnati kwana biyu muna jira ta bamu bayani akan yaran nan.
Akwai yata a ciki?
Akwai yata a ciki.
Sunanta
Zare Girema.
Shekarunta nawa?
Shekarunta 13.
Kamar ta tafi aji nawa? Tana aji
nawa? Tana aji a tsawon ne.
Batun wannan ɗalibi a iya cewa ya sake bisan ya tunanin al'umma musamman ma na shi a maso gabacin ƙasa, da ke ganin cewa alamuna sun soma sauyawa na batun kawo ƙarshen yayan ƙungiyar Boko Haram da gwamnatin ƙasar ke ci gaba da fafutuka a kai. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga jihar Yobe, Najeriya.